أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعها كبرك مدسادوا a wannan masallaci mai tara albarka Masjid Usman bin Affan dan ci gaba da karatun mu na rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wa sallam wallafa wa sa'd yusuf abu aziz rahimahullahu ta'ala wannan shine majlisin mu na 114 a cikin karatun wannan littafi muna 18 ga watan jumada hula hijira daga makka zuwa madina 1446 wanda yi daidai da 2019 da ko ai na saman 19 gare shi 19 gare shi na tunani a na bature 20 shi kuma wancan 19 kinan 19 ga watan jumada ula hijira daga makka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da 20 ga watan 11 a kalandar bature 2024 idan ba manta ba sati da ya gabata mun fara shakhsiya ta 35 shine Abu Sufyan bin al-Haris shugaban samarin gidan aljanna ko matasa na gidan aljanna mun fara bayani ko mun yi bayani akan musuluntar shi yanda Allah ya sanya hasken musulunci a cikin zuciyar shi da shi da dan shi Ja'far suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama don su musulunta kuma ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya amshe su ya amshe musuluntar su mun fara bayani akan tabbatuwar shiranar da aka yi yakin Hunain sati da ya gabata lokacin namu ya tafi akan abin da ya wakana a yakin Hunain irin yanayi na sahabban manzo Allah da shi karan kanshi manzo Allah da ya tsinci kanshi a wannan yakin ba dan komai ba dalilin Ubangiji ya baiwa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama darasi na kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan bi iznillah lokacin da suka hutu suna ganin lalle suna da yawan da ba wata runduna wadda ta isa barantana ba ma wanda za su hutu wanda suka hutu in ba wa'ansu masu yawa bane ba kabiloli ne guda biyu he yan tsiraru daga cikin larabawa sune kabila Hawazan da su da kabila Saqif suka yi yunkurin su karasa da wannan addinin ko kuma su magance matsalar da za su riski kansu a cikin ta shine idan dai suka bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci ko ina a cikin garin Makka ko kuma a cikin kabilolin Larabawa to su ta su ta kare suna zaman a gidan manzo Allah zai kawo musu farmaki to dalilin kadda a musu hakan suka ce to bari su yi kokarin su yi magance wannan matsalar suka ce bari su hada rundunar su su zo su yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karshe dai ubangiji ya ba wa manzo Allah da sahabban shi nasara a kawo wannan yakin mala ya kawo mana hadisi na Jabir bin Abdullah yarda Allah shi tabbata a gare shi Jabir yake cewa lamma staqbalna wadi Hunain in hadarna fi wadin min awtiyati tihama ajwaq hudut inma nanhadiru fihi inhidaran قال وفي عماية الصبح وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي فكملوا في شعابه وأحنائه ومضايقه وقد أجمعوا وتهيوا وعدوا فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلى الكتائب إلا الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحد وانشمر الناس راجعين فلا يلوي أحد على أحد. Jabir ibn Abdullah yana labarta mana abin da yawa kana ranar yakin Hunain. Yake cewa lamma istaqbalna wadi Hunain, lokacin da muka huskanci kwari na Hunain. Kamar yadda muka yi bayani sati da ya gabata, wannan wuri ne wanda yake kwari ne na azo a gani. Kwari ne wanda yake mai zurhi, kuma a cikin shi da kwai sirku'i, da kwai itace, da kwai lunguna, inda wani yana isa yana iya shiga ya ɓoye ya maka ta'addanci a ciki. Shine yake cewa lokacin da muka huskanci wannan kwari na Hunain, yace in hadarna fi wadin min awdiyati tihama, yake cewa sai muka kwarara cikin kwarruka na tihama. At-tihama shine duk wani wuri wanda yake ƙasa, shine ake kiran shi da tihama. A ƙasashen Larabawa da kwai tihama guda biyu, da kwai ta Hunain da kwai ta Yaman. Ta Hunain ita ce ta Hijaz, da kwai kuma ta Yaman. Yake cewa to ɗaya daga cikin waɗannan kwarurruka masu zurfi mai yawa, yake cewa sai muka kwarara. Yace wannan kwarin ajwafa faƙoƙe, yake cewa yana da falfajiya wadda take da linƙaya ciki, kenan yana da zurfi idan ka shige shi. Yake cewa wannan kwarin inna ma nahdiru inhidara, kurmu kwararawa muke yi, iya kwararawa, ban mu tunkara ko ban mu tsammanin da akwai wani abu wanda za mu raska a cikin shi. Qala Abu Ja'a Abdullahi bin Jabir yake cewa wa fi amayati subh, lokacin da jijjihi na asbahi kamun gari ya waye, yace wa kana alqawm qad sabaquna ila alwadi, su kuma abukan adawa ashe sun rigaye mu shiga wannan kwarin. Abukan adawa su ne ƙabiloli guda biyu, shi ne ƙabilar Saqif da ƙabilar Hawazan. Sun gabace mu zawwa shiga wannan kwarar. In kuma lokacin jijjihi ne lokacin asuba, a lokacin da muka ce bari mu zo, kowa ayi amfulasaman, kowa ya tsaya inda manzon Allah ya umurta ya tsaya. Ya ce ashe kuma abukan adawa sun rigaye mu. Ya ce fa makanu ko kuma fakamamu fi shu'abi wa anha'i wa mudayiqi, yace wa inna abukan adawa kurum sai suka babboye a hanyoyi wanda suke huddaka daga cikin wannan kwarin, kuma da wa'ansu bangare-bangare, kuma da wa'ansu surkuku inda mutum yake iya boyewa bayan itace. Yace wa qad ajma'u wa tahayyau wa addu, wa inna abukan adawa sun haɗu gudaya, yace bayan haka sun yi shiri, kuma sun yi shiri na makamai. At-tahayyu shine mutum ya shirya don tunkarar wani abu. Al'udda shine mutum ya yi shiri da makami don tunkarar abokin adawa. To duka irin wannan shirin sun riga sun yi. Yake cewa kenan yana nuna maka lalle duk wani inda ya kamata su yi position ne diddan su kai har ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi position ne, kuma sun shirya makamansu a hannayensu. Yace fa wallahi ma ra'ana, yace wallahi mun ba mu huskanta ba, ba mu ankara ba. Yace wa nahnu munhattuna, kuma mun ga muna kwararawa cikin wannan wadin, muna tunanin muna da ƙarfi, muna da yawa, muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda kasancewa ma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani nau'i ne na samun nasara, saboda mai kira ne ko mai addu'a ne ubangijin shi ya karba, kuma addu'ar da manzon Allah yake yi shine Allah ka ba mu nasara a cikin wannan haduwa da wannan abukan adawa. Wannan abubuwan da suka gani ga yawansu, ga su tare da manzon Allah, ga kaza ga kaza, sai suka ce ba mu kiyaye komai ba, ba mu sa a kanmu ba, abukan adawan nan suna iya rigayen mu. Mun kurum tunanin da muka yi sun tayi su ma sun yi kamfa ma a ɗayan ɓangare, in mun shigo kurum haɗuwa za mu yi tare da su. Ya ce kuma ga mun kurum ba mu leƙa komai ba, ba mu yi shirin komai ba, muka farara cikin wannan kwari. Yake cewa illal kata'ibu qad shaddu alaina shiddat rajulin wahidin, yace kurum he ga mun gaban wata katiba. Katiba shine dan feleton wanda zaka samu tsararu 300 abin da yi kasa. Yace kurum sai ga mun a gaban wata katiba, yace sun mana daurin mutum daya kurum samami muke ji kibiyoyi muke ji mashina muke ji yace wa ishamaran nasu rajiin mutane sai suka rude suka juya baya yace la yalwi ahadun ala ahadin bawun wanda yake juya ya ga ɗan uwan shi kurum ta kare aka ci ga irin wannan shine kuma can baya sati da ya gabata mun yi bayani waɗanda suke gabar rundunar su ne sabbin shiga musulunci wanda musan baya tsarin yakin ba yake ba shi da ma wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa mirri badal khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum haka kuma can ubangiji yake bayyana wa ya ayyuhal ladina amanu subiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihuna tilas sai an yi damara tilas sai an yi shiri idan aka samu wannan abubuwa to wajibi ne sai an yi hakuri a gaban abokin adawa to su kuma sabbin shiga musulunci su kuma waɗanda ma imani ya ratsa a cikin zukatansu me aka ce musu in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu 200 bayan haka aka ce musu al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa to ga yanayin yanda ya kamata rundunar musulmai ta watsi idan ka kai kana baya abun tsoro ne yazo kai kana tambaya sai kaga mutane suna cin takari baka tambaya kace ya akai wannan al'adar dan adam ne haka ubangiji ya halice mu misalin da zaka ga mutane da yawa sun ruga a guje sun yi haka to fa baka tsaya ba a baka labari ba kai ma bin su zaka to irin wannan tawakkala da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa hadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zat al-yaman lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga yanayin da sahabban manzo Allah da sahabban shi suka shiga an juya baya sun wallaitu mudbirina kamar yadda ubangiji yake ba mu labari he ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun juya baya sun ci takare suna masu juya baya a gaban abokan adawa yace kai tsaye kuma summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi sannan ubangiji ya sabkar da nutsuwa game da annabin shi kuma game da mummunai wa anzala junudan lam tarawha kuma ya sabkar da runduna wanda ku ba ku gadanta yana ɗaya daga cikin dalailun nubuwa wanda suke tabbatar mana lalle manzon manzo ne daga gun ubangiji daukan kasa ya watsa sai gashi nan ta cika musu baki ta cika musu idanuwa a wannan halin miyawa kana bayan sun juya baya aka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dan tsiraru daga cikin manyan sahabban shi da iyallan shi kai tsaye manzon Allah in haza zatal yaman al-inhiyaz shine mutun ya bar wannan bangaren ya koma wancan bangaren lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga abin da ya gani kai tsaye sai ya juya ya koma bangaren damar runduna da ya koma sun makala kai tsaye manzon Allah yake cewa ainan nas ina mutane suke halummu ilayya ku zo zuwa gare ni ana rasulullahi lalle ni manzo ne na Allah ana muhammad bin abdullahi kuma ni muhammad dan abdullahi ne jabir yake cewa fala shay'a hamalatil iblu ba'daha ala ba'd duk da kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi yace ba wani wanda ka gani a saman wani raƙumi wanda yake juyawa ya kirdado ko ya huskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda rudu saboda yanayi yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tsinci kansu yace hakan fantalakan nas mutane kurum suka arce kowa ta kanshi yake yace illa annahu qad baqiya ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama nafarun min almuhajirin wal ansar wa ahli baytihi yace sai dai an samu wa ansu tsiraru annafar shine al-sahil balarabe shine daga mutum 3 zuwa 10 yace an samu wa ansu mutane tsiraru daga 3 zuwa 10 daga cikin muhajirai wanda suka yi hijira daga garin Makka zuwa Madina yace kuma daga cikin mutanen garin Madina wanda suka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa ahla baitihi kuma da iyallan gidan shi ɗan uwan shi kenan najibi yake cewa malaikawo yake cewa fi man thabata ko ruwaya ta Jabir bin Abdullah Abdullah bin Jabir yake cewa wa fi man thabata ma'ahu min al-muhajirin wa'inda suka tabbatu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hali da aka shiga daga cikin wa'inda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina yace da kai Abu Bakar da Umar yarda Allah shi tabbata a gare su yace wa min ahli baitihi daga cikin iyallan gidan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Ali bin Abi Talib da kai Ali ta Abi Talib wanda ya tsaya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa Abu Sufyan bin al-Haris daga cikin ɗan gida da kai wannan sahabin namu wanda muke karatu akan shi shine Abu Sufyan bin al-Haris yarda Allah shi tabbata a gare shi dan babban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kinan kuzen na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma dan uwan shi na rayu yace wa ibnuhu da dan shi shine Ja'far bin Abi Sufyan bin al-Haris shi ma ya tabbatu tare da baban shi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama baya da haka da kai abokin wasan manzo Allah shine al-Fadl bin al-Abbas shi ma ya tsaya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa Rabi'a bin al-Haris da dan uwa Abu Sufyan shine Rabi'a bin al-Haris wa Usama bin Zaid kuma da dan daga manzo Allah ko dan da ko daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama al-sahin kamun a haramtawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko a haramtawa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama at-tabanni da Usama jikani na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ga dane na Zaid bin Harisa Zaid bin Harisa kuma intaccen bawa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ubangiji ya sabkar da aya ya haramta tabanni wane ya riki dan wane yace dan shi ne ko ya mai da dan wani nashi a lokacin nan Usama ya koma intaccen bawa na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dalilin shakuwa dalilin soyayya tsakanin Zaid da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ake kiran Zaid dan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama amma dai tsari na ubangiji ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin diddan a ƙara rusa wannan al'ada kada wani ma yayi yunkurin yayi hakan aka ce falam ma qada zaidun minha wa taran zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idha qadu minhunna wa tar usama bin zaid lokacin nan an kashe zaid bin harisa an kashe shi dalilin waɗansu mame da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura Zaid ya tahi zuwa ga bakin iyaka ta ƙasa ta Rumawa Allah ya kaddara mai mutuwa a wannan lokacin lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo daga yaƙin Hunain shekara ta 9 da hijira yace to ga tsari yanda za a tahi yaƙin mu na harko tare da Rumawa ya sanya Usama bin Zaid a lokacin nan yana dan shekara 18 aka sanya shi ya jagoranci runduna wanda a rundunar da kai Abubakar da kai Umar yarda Allah shi tabbata a gare su shi sanya mas'ala ta jagoranci mas'ala ce ta cancanta ba wai mas'ala ba wani dan wani ko wani dan gidan su wani ko wani yana da kaza in dai an ga cancantar ka to wajibi ne a baka bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da amma da aka nada Usama ya jagoranci runduna kuma runduna ba kadan ba ba karamar runduna ba suka kai suke cewa wai taya manzo Allah za ya sanya yaro dan bana bakwai dan 18 sabon balaga a sanya shi ya jagoranci wannan uwar runduna wanda za ta tayi yaki kuma yakin da ba a saba ba irin shi ba da mutanen da ba a san ba yaya suke yin yaki ba amma dai manzo Allah ya ga abin da ya ga shi an kashe mai ma'ahin shi a wannan yakin kuma yana tunanin ko yana kyauta zato za a samu abin da ake so kalkashin runduna ta Usama bin Zaid yarda Allah shi tabbata a gare shi bayan mutuwar manzo Allah aka ce to ya masirin wannan runduna wace to dan haka tunda manzo Allah ya mutu yanzu a samu wannan kamar su Umar kamar irin wannan jajayen mazaje a sanya su manin sa jagoranci rundunan nan ka a sanya mana wannan yara Abubakar yace ni in warware abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to da saki wannan al'amarin har abada ba zai kasance ba Abubakar yazo ya tarar da Zaid bin Usama bin Zaid yace mai ina neman alhurma yace wata alhurma kake so ya khalifatu khalifati ya khalifatu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace alhurma dai nake so shine ka bar mini Umar a hudda shi daga cikin rundunan nan a bar mini shi a garin Madina dan ya kasance ya mai bani shawara ne a cikin al'amari kaga wannan al'amarin sabon al'amari ne kuma ina buƙatar waziri wanda zai bani shawara kahi daya wanda in muka sa abu gaba insha Allah zamu cimma burin mu akan shi yace na baka dama haka Abubakar ya kama linzamin dokin Usama yayi tattaki daga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama har zuwa bayan gari yace ni ma kafata ta yi kurtutu saboda in samu ladan raka runduna shine wannan Usama bin Zaid yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tabbatu a gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da runduna ta juya baya yace baya da shi da kai Ayman bin Ubayd yace shi kuma Ayman bin Ubayd an kashe shi a wannan yakin a wannan rana malaika mana bayani yake cewa kana Abu Sufyan bijwari Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama akhidan bilijami dabatihi. Lokacin da hakan ta wakana, mutane suka watse in ba ɗin tsiraru ba waɗannan wanda muka zana, Abubakar, Umar, Aliyu, Abul Abbas, Abu Sufyan, ɗan shi Ja'far, Fadl bin al-Abbas, Rabi'a bin al-Haris, Usama bin Zaid, Ayman bin Ubaid. Yace bayan waɗannan mutanen kowa ya watse, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kira, iya kira, lalle ku dawo, ya ku mutane ku dawo zuwa gare ni, ni manzon Allah ne, ni Muhammad da Abdullahi ne. Amma dai daga hakan bai yi ba. A can wata riwaya yake bayyana bare, yake cewa sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya Ja'far yayi kira, a lokacin nan yake kira, yake cewa al-afwan, yake sanya al-Abbas yake kira, yake cewa ya ku ya ahla ya ahla al-baqara, ya ku ma abuta suratul baqara, ya ahla samura, ya ku ma abuta as-samura, ya ku mutane wanda suka hijira daga garin Makka zuwa Madina, ya ku mutanen garin Madina. A lokacin nan da suka ji wannan murya, da amma murya al-Abbas murya ce irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da suka ji kurum kowa sai ya juyo, shine summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina. Sai ga nutsuwa ta zo, yake cewa a wannan halin shi Abu Sufyan yana rike da linzamin taguwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace wa yuqatilunahu, kuma yana yaƙi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma wannan haƙƙi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da dukkan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka bada jininka dan kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan wajibi ne mu soshi, mu bada, mu fanshi kawunan mu, mu fanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karan kawunan mu, game da iyayen mu, game da diyan mu, game da duk wani abin da muke so akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan ita ce soyayya tsakanin mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma duk wanda yaji ba zai iya yin haka ba, to wallahi da saki ya koma ya bi ta imanin shi. Yake cewa walamman jala gubarul ma'araka, lokacin da kurau wannan yakin taluhun wasa, wantasaral muslimun, musulmai suka samu nasara. Mun ga yaya mun yi bayani sati da ya gabata, yaya aka yi har aka samu nasara. Wannan taimakon da Ubangiji, ko ɗauki da Ubangiji ya baiwa manzon shi da sahabbai, dalilin aiko da wata runduna wadda idanuwa ba ta ganinta, albarkacin haka aka samu nasara. Kuma da wannan watsin ƙasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi, idanun mushrikai da bakunansu suka cika da ƙasa, ya kai ba ka ganin abin da yake gaban ka, tilas a samu damar a yi aika-aika a kanka. Yake cewa iltafata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila abi sufyan, Jabir bin Abdullah yake cewa bayan ƙura ta lafa an samu nasara, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya juyo zuwa ga Sufyan, Abi Sufyan bin al-Haris, yace wa kana mimman sabara yawma izin, yana ɗaya daga cikin sahabbai wanda suka hakura suka tsaya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ka sani in ba wanda ya hakura ba, ba wanda zai tsaya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda kowa yana da tabbacin mutuwa ce. Randuna wurin 10,014 a ce an juya sai mutum 10 tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ai ka sani ai in ba wanda yake jajirtacce ba, mai hakuri ba, wanda ya san abin da yake, da su ma wanda suka juya bayan ba wai bisan abin da suke ba, abu ne na fargaba, abu ne na tsoro. Lokacin kuma da manzon Allah ya kiraye su, ya sanya aka kiraye su, sai ga sunan kowa da kowa ya dawo. Wannan kuma shine imani da Allah. Kuma wannan shi yake tabbatar maka ba wai juya baya bane ba, na tsoro ba, na kin imani da Allah da annabin shi ba, tunda Ubangiji ya bayyana mana duk wanda ya juya baya, wa man yuwallihim yawma idhin dubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Da zaran an shigo fagen yaki, duk wanda ya juya baya, in ba ɗayan biyu ba, ko ya kasance din ya gara salon yaki ne, yayi wata ƴan dubaru, ko kuma ya juya baya daga wannan bangaren ya koma wancan bangaren, ya kai wa ƴan uwan Sharanfor, ya ce to faqad ba'a bi ghadabin min Allah, ya zo da fushin Ubangiji. In a wannan halin dan tsoro ya juya baya, ko dan kin Allah da manzon shi, mutuwa ta riske shi, to wutar jahannama ita ce makomar shi. ka gani inda wa'annan sahabban tsoro ne iya tsoro ya sanya suka juya baya suka bar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ya samu mutuwa a wannan halin to tabbas wuta jahannama ita ce makomar shi saboda ya mutu ubangijin shi yana hushi da shi amma dai kuma ubangiji bai tabbatar mana bai bayyana mana haka ba a cikin alqur'ani ba sai ya bayyana mana ga abinda halin da ya kai darasi ne aka lakkana wa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam
salatul isha
bai isa bai sanya ku ci yaki ba yawanka da ƙarhinka da ko halinka bai isa ya sanya ka samu nasara a duk abinda ka sa gaba ba an ba da taimakon ubangiji ba ka sanya a duk abinda kake ciki kai kokari ka nemi yarda ta ubangiji ka nemi taimako na ubangiji kada wai ka taba tunanin a dan wannan abun ai bai ta karaya karyawa ba sai na roki ubangiji ba yace wallahi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hatta da takalmin su ko katanar takalmin su idan sun jire suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suna addu'a allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha to ina da wani al'amari babba na rayuwa wanda makomashi makoma ce wanda za ta baka damar ka samu wunyewa a duniyar ka da gobe kiyamarka ka ce ba za ka yi roƙo ba za ka roƙi ubangijinka ba innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina duk wanda zai ringa gandiga bai ya ringa nuna isa ya ringa ganin ya isa ba sai ya roƙi ubangiji ba yace to tabbas wannan ba wutar jahannama ita ce makomashi in wani hali ka shiga ka nemi taimakon ubangiji kada ka taba tunanin wai ka kai ka isa duk abinda kake ka roki ubangiji wannan shine hali na dan musulmi Allah sanya mu ribanta da irin wannan halin yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya juyo zuwa garin dinar shi ya kalli Abi Sufyan bin al-Haris Jabir yake cewa yana ɗaya daga cikin mutanen da suka jajirce suka hakura tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama didda halin yanda yake ya kawo yace wa kana hasunal islama hina aslama can baya mun yi bayani Abu Sufyan yana ɗaya daga cikin wanda suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mafi munin adawa har ya kai da Allah zai ya ba su dama su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba abinda zai ya hana su face sun darawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta komi ba sun kashe shi lokacin da Allah ya nuhace shi da musulunci ya shirye shi ya zo ya musulunta yace ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suke kyautata musuluncin su kuma haka ake so duk aika aikar da kai a baya madama ka tuba kai kokari ka aiwatar da ayyuka nagari wanda za su ruguza ko su shahi wancan aikin banzan da ka aiwatar saboda ubangiji yana bayyana mana innal hasanati yuzhibuna sayyi'at duk lokacin da ka aika ayyuka na banza kai huto na huto da ubangijinka da zaran zaka bi su da ayyuka nagari to tabbas ayyukan nan nagari za su shahi wannan kurakuran da ka aikata khasatan lokacin da ka tuba ubangijinka ya riga ya kankare maka koda ka hurci ka zo da shi to tabbas ka hurcin nan madama ka yarda ka yi imani da Allah ka sake shigowa cikin wannan addini na musulunci wannan shigowar taka za ta rusa duk abin da ka aiwatar a can baya shi sanya manzo Allah yake hudiwa Amr ibn al-As ala ta'lam anna al-islam yahdumu ma qablahu aw ta riwaya ta imam Tirmidhi ala ta'lam anna al-islam yajubu ma qablahu shin baka sani balalle musulunci yana rusa duk abinda ka riga ka aiwatar na daga fasikanci na daga kawurci na daga duk wata aika da kai game da musulmai abu kadai abu dalilan wanda baya ku baya kankare maka shine haƙƙin wani koda a cikin kawurci ka ci haƙƙin wani to tabbas wajibinka ne kamar yarme da haƙƙin shi saboda an umurce ka ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ka zalunci wani kame da dukiyar wani taka kada ka ha'inci wani kada ka ci amanar wani wanda yana ɗaya daga cikin abinda musulunci yake karantar da mu kuma shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka aiko shi yake kira a cikin ƴan uwan shi a cikin larabawa a cikin waɗanda suka zo bayan shi lalle mu yi kokari mu kame kawunan mu daga cin wannan amana ko ayyuka wanda ba na ko abubuwa wanda yake haƙƙin wani ne ka ci shi ko ka zalunce shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana yana ɗaya daga cikin alamomi na munahunci abubuwa guda hudu wanda in mutun aka same shi dukkan su yana aiwatar da su to yana da alama ta munahunci ko kuma munahuki ne tantagariya idan kuma aka samu ɗaya daga cikin wannan suffofin yana aiwatar da su a cikin abubuwan nan guda hudu aka same shi yana aiwatar da ɗaya to yana da alama ta munahunci sai dai irin wannan munahuncin munahunci ne na aiki ba zai hutar da shi daga addinin musulunci ba sai dai ya zo da gaggarumin abubuwa wanda da kai wa'idi a gobe kiyama na wutar jahannama wanda ubangiji ya tanada karkashin mai irin wannan hali yace idza hadatha kadhaba duk inda ya zamuna ya saki bakin shi zai muku zance to he ya ƙara akan abin da ya gani in mota in kwanar dama ta yi to he ya ce maka da ta yi kwanar dama sai da ta dawo ta yi ta yi kwanar hagun duk abin da zai faɗi to he ya ƙara shi ko manzo Allah ya bayyana mana yake cewa mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya kai yau kai gobe duk abin da aka faɗi maka ko duk abin da ka ji sai ka ƙara mai dan manda sai ka ƙara gishiri da aran maji yace har sai ya kasance an rubuta a gun ubangiji wani homa ƙaryaci ne yake cewa kuma mu sani ƙaryan nan tana kai mutum zuwa ga fajirci shi kuma fajircin nan yana kai mutum zuwa ga wutar jahannama Allah kiyaye mu to shi duk lokacin da zai yi zance sai ya yi ƙarya har an san shi daga ya yi a ce maka a in dai wane ne in ya maka hira goma to ɗauki biyu taran nan takwas ɗin nan duk mai da su zance ne yake ba ya ce ƙarya ba saboda babba ne sai a ce zance ne yake ba wani abin da zai ƙara maka idan ka faɗi gaskiya ba wani abin da zai rage maka ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin ya ku wanda kuka yi imani da Allah ku ji tsoron Allah ku kasance cikin masu gaskiya duk lokacin da zaka ce zaka yi gaskiya wallahi tallahi gaskiyar nan zata sanya ka sai ka samu kanka tsamo a cikin gidan aljanna saboda manzo Allah ya ce ita gaskiya tana kaiwa ne zuwa ga biyayya ita kuma biyayya direct gidan aljanna take sanya mutu ki gani wata riba mutun zai samu a ce duk abin da zai faɗi sai ya ce he yayi kwana wannan alama ta harko kenan in aka samu dukkan wannan abubuwan guda hudu tare da kai to tabbas munahuki ne tantagariya in kuma aka same ka duk maganar da zaka yi sai kai ƙarya to da kai alama ta munahunci a tare da kai yace wa idza tumina khana idan aka bashi amana to sai yayi kha'inci in wane ne kai ko dan shi ya bashi yace baba rike mini to wahe an yi zambatar aminci saboda zuciya ta riga ita saba duk lokacin da za a amintar da shi abin da ya shahi harkar gidan shi abin da ya shahi harkar abokan kasuwa abin da ya shahi harkar aiki abin da ya shahi amanar gwamnati to sai yayi kha'inci in dai ba ci to ba shi a ciki to ya za a yi ba a jiye ba na dosiye ya za a yi ba a bada ba babu kudin ruwa a ciki ai ba ka samu in mi aka amintar da shi ana ganin ya kai ya cancanta aka dauki wannan matsayin aka bashi to sai ya ce a gari dawa ai in dai ba kudin kaza to a wannan abun fa ba a same shi ba in ya aka yi in mi aka kawo in dai za a bashi ka san shi to fa an ha'inci kasa an ha'inci wa'inda suka bada a biya musu amana Allah ya kiyaye mu yace wa idza wa'ada akhlafa duk lokacin da ya yi alkawali sai ya saba in waye ma alkawali sai kai gobe jibi ya san abin nan ba haka bane ba ya san abin nan baya yiwa ya samu amma dai zai ce maka goben nan ma abin nan zai samu ko kuma a lokaci kaza zaka gani sai ya saba sai na hudu na karshe ne ne na hudu mire ne wa idza khasama fajara kicewa duk lokacin da aka yi rikici da shi fa sai an ji ba haka ba ya kawo shaida ta ƙarya sai ya huce gona da iri sai ya yi kaza shi dai ba a rikici ma da shi ba a samu rubi ba ba wuta sai ya yi zalimci duk wanda ya kasance yana da wannan suffofin guda hudu to tabbas munahuki ne tantagariya amma dai munahuncin aiki ne munahuncin nan ba zai hutar da shi ba daga addinin musulunci ba irin munahunci bane ba a'tiqadi wanda mutun ya kudirce
kahurci a cikin zuciyar shi ya bayyana ga musulunci a baki irin munahuncin Ubay ibn Salul wanda suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wada a garin Madina wanda su kuma makomarsu ita ce wutar jahannama innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nari walan tajid lahum nasira lalle munahukai irin wanda suka kudurce munahunci a zuciya suka zo cikin ku suka bayyana ku suna tare da ku muzabzabina baina zalika la ilaha illa hu la ilaha illa za su kasance su ba sa can su ba sa nan amma dai idan suka shigo cikin ku ko wani abu zai same ku na daga alkhairi kaka gani sun bata rai ku so ba in kuma wani sharri ya same ka manzo Allah da kai da mutananka to fa a lokacin da wasu fa za su za daga kaka da fuskar su zaka tabbatar wa'annan mutanen a cikin jin dadi suke a cikin farin ciki suke to duk lokacin da mutum aka samu bulbudin wannan ɗaya daga cikin wannan abubuwan ko alama ɗaya daga cikin wannan abubuwan guda hudu to lalle yana da munahunci wanda yake na aiki yana da wa'iri a gobe kiyama Allah ya kiyaye mu da siffantuwa da irin wannan siffa abubuwa ne ɗan kanana wanda zaka gani kullun shaytani yana maka wahayin ba komai bane ba komai bane kai shi kuma a kullun galgadin da ubangiji yake mana وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيما kaleka kaga abin da yawa kana tsankanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da iyallan shi da munahukan garin Madina lokacin da Aisha yarda Allah shi tabbata a gare shi mas'ala ta hadisatul ifka irin cin zarhi da aka yi wa uwan mu Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta abu ne wanda bai takara ya kariya ba shine ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul nur innal ladina sha'u bil ifki uswatun minkum la tahsabuhu khayran lakum bal huwa sharrun lahum sayutaw abu ne wanda bai da dadin ji game da iyallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusan kwana 20 ana cikin harin haulai ba san makoma ba Aisha tace ba wata rana tun daga sai habbare ta kurin kuka nake saboda abin ya huta hankali da har lokacin wai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wai gidanmu na cewa manzo Allah ina bukata in koma gidanmu saboda abin ya kai makwara shi manzo Allah cikin damuwa Aisha cikin damuwa sahabban manzo Allah cikin damuwa baban Aisha a cikin damuwa duk wanda ya yi imani da Allah a cikin damuwa ya za a yi a ce matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi fasikanci ko ba komai bane ba Ubay ibn Salul ya kitsa wannan munahuncin bari mu zo mu tarwatsa al'amarin manzo Allah ya shigo gidan Abu Bakar yake cewa Aisha in kin san kin yi wannan abin ki wadi mana gaskiyar al'amari tace ita ba wata kalma da ta bata mata rai kabin wannan magana wai manzo Allah shi ma ya yarda da abin da ake fadi Aisha tace baba shi ko abin da ho yake wada ana nan sai ga ayoyi guda 10 sun safko sun wanke Aisha akan abin da ake wada a kanta shine lokacin da ubangiji yake bayyanawa wayannan mutanen Allah da ya kara kiyayewa Malik yake cewa muna kan mas'alar ya shigo cikin musulunci ya kyautata musuluncin shi kuma haka ake so game da duk wani wanda yayi wata aika a baya duk lokacin da ya dawo ya shiryu to yayi kokari ya aiwatar da ayyuka wanda za su tahimme da wannan aikin banzan da ya aikata kamun ya kyautata niyyar shi ko kamun ya shigo cikin musulunci yace huwa akhizun bi safari baqlatihi Abi Sufyan a wannan halin lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya juyo yana rike da bayan ko karwata ko cinya ta baya ta dabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko taguwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan an ce as-safar bitha a halshen larabci shine cinya ta baya ta taguwa a lokacin nan kenan ya saki taguwar manzon Allah ta gaba ya dawo baya yana rike da cinyarta a lokacin nan yake cewa faqala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya juyo sai yake cewa man hada wane ne wannan qala sai yake cewa ana ibni ummika ya rasulullah yace ni dan ma'ayyaka ne ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai zan ce sun ga ma'ayya guda daya shine Halimatu Sa'diyya dukkan su ta shayar da su kuma a matsayin ma'ayya take wanda ta shayar da kai a hukuncin shari'a sunanta ma'ayya saboda haramun ne ka aure ta haramun ne diyanta ka aure su haramun ne ka auri jikokinta haramun ne diyanka sa aure ta kuma haramun ne diyanta sa aure wannan diyanka sa aure ta ka gani ta koma maka matsayin ma'ahiya shine al-muharramatu min ar-radaa wa inda ubangiji ya haramta mana dalilin shan nono da wukai guda daya tare da kai da wani kaga ba tiki dai ku huto ba ba dangin iya barantana na ai amma dai dalilin taruwa tarayya da kai wurin shan nono ya kasance maka dan uwa abinda zai haramtu a gare ka ya haramtu a gare shi yake cewa ni dan ma'ahiyaka ne ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wayuhka an wayuhki abu sufyan radiyallahu anhu mawqifuhu yawma idhin abu sufyan zai labarta mana abinda ya wakana a wannan rana fayaqulu abu sufyan yake cewa falamma laqina al'aduwa lokacin da muka hadu da abukan adawa bi hunainin a wannan wuri na hunain wannan kwali na hunain yace iqtahamtu ala anfarsi al-iqtiham shine mutun ya rukunkumi ko ya shiga abu da karhi yake cewa na shiga cikin wannan yakin da karhi ba wani abinda sarre zarba na shiga cikin wannan yakin da karhi ba dan komi ba ba abinda muke bukata illa mu taimaki wannan addinin mu kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dauki mu samu mutuwar shahada saboda mu a halin mu na mummunai qul hal tarabbasuna bina illa ihda al-husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adhabin min indihi aw bi'aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisuna a tsari na mummuni duk lokacin da ya bada kanshi a wurin yaki yayi sai da sayarwa tsankanin shi da shi da ubangiji to hadayen biyu ne fa ko ya samu mutuwa ta shahada ya samu gidan aljanna ko kuma ya samu rayuwa ya samu nasara ya rayu ya samu ganima wannan shine abinda kowane musulmi idan ya tafi fagen yaki abinda yake gurata amma dai da yawa daga cikin su ba abinda suke gurata illa su samu mutuwar shahada saboda idan ka samu mutuwar shahada ka san ina ne makoma ka san ina ne musamci والعاقبه للتقوى الله يداتر دمو الله يسن يا مسا متو الشهاده رضى الله صلى الله عليه وسلم يتي دو وند يروجي الله سو اوكو الله يداتر رشيد متو الشهاده يتي كودا بي متو الشهاده با ان مي لامنن سامن مسبكي نا وين دسكا سامو متو الشهاده تو اذا كسا متو الشهاده اذا كسا مسبكي نا وين دسكا سامو متو الشهاده سوني هوس جعفر سوني هوس حمزه سوني سو ابو الحارث سوني سو عمر سوني سو علي بن ابي طالب سوني سو عثمان gani da ni kasha duk hayaniyar da ake yi a wannan rayuwar wa fafutkar da ake yi da duk wani wanda ya imani da Allah shine ya za a yi ya samu lamarin shiga gidan aljanna a gobe kiyama wallahi tallahi wannan zaman da muke yi in ba dan goben ba Allah da mu zauna ba sani da akwai uzurruka na rayuwa me ake nema goben ake nema saboda wallahi tallahi ba wani alkhairi da bawa za ya samu wallahi sama da ya samu kansa a irin wannan wuri wanda ake karanta Allah ya ce annabi ya ce manzo Allah yake cewa da a ce mutane guda biyu ko tawaga guda biyu suka hadu a cikin masallaci waccan tawagar tana ambaton ubangiji suna hailala suna istighfari suna tasbihi suna kaza suna kaza suna kaza yace waccan tawagar kwa suna karanta ayoyin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waye tadarasunahu bainahum yace wallahi zan zabi so dubu in zamna tare da waɗanda suke karanta ayoyin alqur'ani suke karanta abinda ubangiji ya hukunta musu ne daga shari'a suna karanta Allah ya ce annabi ya ce kaga wannan shi yake nuna maka fadala ta majalisin ilimi Allah ya datar da mu Allah ya sanya wannan zama da muke yi mu ribance shi a gobe kiyama kuma muna tawassali ga wannan zama da muke yi ubangiji ya sake tayar da mu a cikin aljannatul firdaus yake cewa lokacin da muka hadu da abokan adawa yace na rukunkume su nace na huta da doki na na shiga cikin abokan adawa yace wabiyadi as-saifu wabiyadi as-saifu sultan yace kuma na zari takobi na takobi zararri a hannuna ba abinda nake yi kurum dauki nake kaiwa abokan adawa yace wallahi ya'lam anni uridu al-maut minhu yace na rantsi Allah ya riga yi ya sani ba abinda nake bukata illa muta a wannan yaki in samu mutuwar shahada saboda na sani wal akhiratu khairun wa abqa lalle gobe kiyamar nan ita ce wafi alkhairi ita ce wanzanza ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa duk abinda ka tara duk abinda kake da a wannan rayuwar ta duniya karewa yake in bai kare ba kai in zaka kare ka koma zuwa ga ubangijinka amma dai abinda yake ubangiji abinda yake gun ubangiji shine abu wanda yake wanzaje wanda idan ka tsaye da hannun dama zaka mori kayanka ata'an ghairu majzuza sakayya ce ko kyauta ce wanda fata da iyaka a gun ubangiji Allah ya datar da mu yake cewa wa huwa yanzuru ilayya kuma Allah dai yana kalluna yace fa qala al abbas abbas sai yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah ahuka wa ibnu ammuka abu sufyan farda anhu yace dan uwanka dan baffanka abu sufyan yace manzon Allah manan ka yarda da shi ai can baya mun karanta lokacin da ya musulunta manzon Allah kin amsa shi yayi da shi da dan shi yace manzon Allah in baka amshe ni ba yace zan kama hanya in yi ta tahiya har sai na mutu yunwa da kishirwa sun kashe a lokacin nan manzon Allah ya amshe shi amma dai zuciya tana da abin da ta kudurce a cikin rai shine al-Abbas babba shi ma ai da yake gare shi yace manzo Allah dan uwanka na reno dan baffanka ku zai inka yace manan ka yarda da shi kaga irin fafutuka da yake yi irin gugurmaya da yake yi ba dan komai ba dan Allah da manzon shi da haka ka yarda da shi fa qala sai manzo Allah yake cewa qad fa'alta ya kai dan uwana Abu Sufyan tabbas ka aikata faghafara Allahu lahu kullu adawatin adainaha yafan adaniha yake cewa tabbas kai abin da ya dace dan haka Allah ya gafarta maka ya kai Abu Sufyan dukkan irin adawa wanda kai yi mini sun baltafata ilayya faqala manzo Allah sai ya juyo zuwa gare ni Abu Sufyan yake wadi sai manzo Allah ya juyo zuwa gare shi sai yace akhi la umri yake cewa tabbas na rantsi didda la umri kalma ce wadda larabawa suke istimalin ta dan su yi taukidin tunda wa'ansu daga cikin malumai sun tayi suna cewa a ai rantsuwa ce idan an ce la umri na rantsi da rayuwata amma dai hada mafi rinjaye malumman nahawu suke cewa a dan an ce la umri taukidi ne na maganar da ake saboda ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba so dai ba so bi ba ya furta ya ce la umri haka sabban shi sun furta sun ce la umri shi kuma addini ya hana mu ko shari'a ta haramta mana mu rantsi da wani koma bayan Allah ka rantsi da shekarunka ba za ka rantsi ba a cikin shari'a ba shine nan taukidi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabbas Abu Sufyan dan uwana ne yake cewa faqabilat rijlahu fi rikabi lokacin da manzon Allah ya mun wannan yaban yace tabbas ni dan uwan shi ne kawai ku ai ba abin da yake wannan dadi a ce manzon Allah ya furta yace dan uwan shi ne bayan irin adawa abin da ya shiga tsankanin mu da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun murna ne yace kai tsaye sai na sumbaci kahon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa habban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan hubban shadidan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaso Abu Sufyan soyayya wanda take mai tsanani dan ma me ya kawo kiyayya shine dalilin shi ka guri ne yana nima ya rusguna wa sahabban manzon Allah yana kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin haka manzon Allah yake mace shi kuma shine wanda yake tabbatar mana a matsayin mu na musulmai wajibin mu ne ya kasance muna da alwala'u wal bara menene alwala'u wal bara duk wanda ya so Allah da manzon shi wajibinka ne ka so shi haƙƙin shi ne ka so shi kuma duk wanda yake kin Allah da manzon shi to haƙƙi ne a gare ka ka ƙi shi kuma ka ƙi duk abin da yake tare da shi kowa ne ne ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم قل أولئك كتب في قلوب ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم بايا يواك سامو إن دسك إيماني دا الله دا من زن الله يكسنتي سنة دا سويية سنكانن سنة وان دسك كامتا الله دا من زنش wannan duk wanda yaji yana son wani wanda yake kyamata Allah da manzon shi wallahi ya koma ya daidaita imanin shi da saura a cikin imanin shi baya dacewa ba zai taba yuwa ba wai kace wai kana son wani wanda yake adawa da Allah da manzon shi sai dai jahilci yake cewa wa'annan wanda suke adawa da Allah da manzon shi koda sun kasance ɗan uwanka ne ɗiyanka ne iyayenka ne danginka ne ba kai ba su kaga manzo Allah ya bar dan uwan shi dalilin ya kyamaci Allah da manzon shi babu soyayya tsankan amma dai da ya dawo ya gyara sai kasance da kai soyayya tsankanin su dan me yasa bai ki al-Abbas ba dan me yasa bai ki Ja'far ba dan me yasa bai ki Aliyu ba sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon shi duk wanda yake Allah da manzon shi to wajibin ka ne kai ma ka ki shi wannan shine haƙƙi da haƙƙin da yake kanka game da Allahnka da manzonka yake cewa a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya so shi bayan ya dawo kuma wannan zai tabbatar mana duk lokacin da mutun yayi aika a cikin addinin musulunci idan ya dawo yayi kokari yayi hubbasa ya aiwatar da wani abu wanda ya dace a cikin addinin musulunci misalin yayi gidan giya yayi sayar da giya yayi kaza wanda luto na huto ne da Allah da manzon shi ya bata diyan al'umma idan ya kyautata ya dawo cikin musulunci yayi kokari wannan aikin da yayi na banza gidan giyan nan ya maida shi wurin sallah a gani innal hasanati yuzhibuna sayyiat tabbas ubangijin shi zai maye gurbin wannan bannan da abin da yake kyakkyawa duk abinda wannan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa atbi al hasanati sayyia tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan yace kabi mummuna da kyakkyawa kyakkyawan su zo su rushe wannan duk mummunan da ka aikata yake cewa kuma ka cudanyi mutane da halayya wanda suke masu kyau wannan shine hali na musulmi hali na mummuni wannan shi zai tabbatar maka ga ɗan wani annabi Yusuf alaihi salam irin abin da yawa kana tsankanin su lokacin da zai zo suka ya bayyana musu yace innaka la anta yusuf suka ce yace musu ana yusufu wa hadha akhi qad manna allah alaina innahu man yattaqi wa yusbir fa inna allah la yudhi'u ajra al mu'minin lokacin da aka zo aka kai aka kawo an shiga cikin halin ya kakani ke abincin da za a ci ya kasance ta kalubale game da yan uwa annabi yusuf da ma'ayyin shi suka zo ya gani lokacin da ya dace a faɗi musu ni yin wane ne yace kuna tune kun dora wani kun jeho wani cikin rijiya kun yi kaza shi kuma abu ne wanda tsankanin su ne suka kudurce a cikin ransu ba wanda ya taba sanin wannan abin da ya wakana ce to kowa aka ciccire ido kowa ya kalli kowa to waye shi wannan zai bashi labarin abin da ya wakana an ba shi bane ba Yusufin ba suka ce shin kai ne Yusufa yace tabbas ni ne Yusufa kuma wannan kanina ne dan uwana ne yace Allah ya mana ni'ima yace in hadi muku wani abu duk wanda yaji tsoron Allah yayi hakuri a cikin rayuwar shi wallahi Allah ba zai taba tuzarta ba wannan tsoron Allah da kai kuma da wannan hakurin da kai shi sun ya a duk lokacin da ka samu kanka ga wani abu wanda zaka samu na rayuwar duniya misalin wata amana ce kana iyawa ka ci ta ka zamna akan ta ba wanda sai ya reclaim ko kuma ya ce a'a ba haka bane ba sai ka ji tsoron Allah kana buƙatar kuɗin ka hakura wallahi tallahi ubangiji zai awwada maka da abin da yayi wannan alkhairi in nawace kana iyawa ka ci ta ka hakura ka ji tsoron Allah tabbas ubangiji zai baka abin da yayi wannan dama arzikin ka ne in ka ci ta hanyar haram ɗin to dama arzikin ka ne Allah sai ya gunkado maka ita ta hanyar halakka ci kayanka duk abin da kaga ka samu bangaren haram to ka tabbata inda kai hakuri ta kan yi gobe jibi Allah zai kawo maka wannan abin da ka ci ta haram bangaren halakka arzikinka ne aka riga ya aka rubuta maka aka ce maka sai ka same shi ba a yi ba wani ba wanda ya isa hana ka kaci wannan arzikin gazan hakurinka ya sanya ka ci shi ta hanya haram da kai hakuri innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin duk wanda zai hakura yace a naji tsoron ubangiji bazan ci wannan amana ba bazan ci wannan dukiyar da ba tawo ba bazan yi wannan zalunci ba shi kuma ubangiji ya bayyana mana wali man khafa maqama rabbih jannata duk lokacin da kaji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinka kace a in na ci hada kai hago ba fa to tabbas ubangiji ya maka alƙawarin aljanna guda biyu وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى duwan da yaji tsoron tsayuwa a gaban ubangijin shi in na ci wannan dukiya in na ci wannan amana in na zalunce shi in na ha'ince shi tabbas da kai wata rana wadda ba wanda ya isa ya min dillalanci ba wanda ya isa ya kasance min aboka a gaban ubangiji sai abin da na aiwatar to tabbas ubangijin nan kuma zai kama ni zai mun hisabai hisaba hisabi wanda yake mai tsanani dalilin haka na kame hannuna na hakura ba zan yi ba yace to tabbas an mai lamunin shiga gidan aljanna kuma shi ubangijin nan ya tabbatar maka ba zai tozarta wannan hakurin da kai ba zai baka abin da ya dace yake cewa la tasriba alaikumul yawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamur rahimin ba wata wata kada ku yi kada ubangijin nan da amma mai rahama ne mai jin kai ne mai amsar tuba ne zai gafarta muku kada ku dawo to kaga shi ma nan ya baddala wannan mummuna da kikkiawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya so shi kuma baya da haka shi Abu Sufyan yake cewa wa shahida lahu bil janna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yami shaida da samun gidan aljanna kaga wannan shi yake nuna maka a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai da yawa ba wannan mutum goban bane ba kadai ba wanda aka masa shaida da za su shiga gidan aljanna da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musulman ne shiga gidan aljanna a wannan lokacin bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Abu Bakar har zuwa karshen wali wanda zai huto duniya ba wanda ya sai maka lamarin shiga gidan aljanna duk wanda yace zai baka gidan aljanna to ƙarya yayi maka shi ma bai sai ba kanshi ba shi ma bai san ba yaya makomar shi zata kasance ba shi ma bai san aya wannan hali ba ubangijin shi zai amshara shi ba haka labarin shiga gidan aljanna daga ranar da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haƙura ya koma zuwa gungun ubangijin shi daga wannan rana an like wannan kofa a lokacin nan manzo Allah ya mai shaida da gidan aljanna yake cewa arju an yakuna khalfan min hamza ina kaunata ina gurata ya kasance bayan dan uwan shi hamza bin abdul muttalib yarda Allah shi tabbata ko babban shi hamza bin abdul muttalib yarda Allah shi tabbata gare shi hamza a ina yake hamza a gidan aljanna yake an mai shaida yana da daga cikin karin da suke yi
akul bujam gama ko kuma madakata
yake cewa ar-rahil dama karshen tuka tik sai an mai da ararra ko wane ne ka gani in wata shekara ya kai adom mahama talal umru fala budda min al-yawmi tasiru ila al-qabr min yawmin tasiru ila al-qabr duk irin tsawon kwanukan da aka samu a ci yau a ci gobe a ci jibi to wata rana fa sai an nusa sai an mai da ararra shine dan mallan zai maka bayani ya kaya ya wata irin mutuwa wannan sahabin namu yayi yake cewa fi sanati 20 shekara ta 20 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama intaqala Abu Sufyan ila jiwar ar-Rahman radiyan mardiyan yace a wannan shekara ta 20 ya kaura zuwa ga ya makwabci mai rahama mai jin kai ubangijin nan yana mai yarda da shi kuma shi ma yana mai yarda da ubangijin shi wannan mutuwa dukkanmu muke so ubangiji ya bamu lamaninta ya kasance lokacin da zamu bar rayukan mu ubangijin mu yana mai yarda da mu ko mu ma muna mai yarda da ubangijin mu duk wanda ku ya samu wannan mutuwa to tabbas ya samu tsira a gun ubangijin shi Allah ya datar da mu yake to an Hisham bin Urwa asar daga Hisham dan Urwa daga baban shi ko hadisi daga Hisham dan Urwa daga baban shi Urwa bin Zubair yake cewa manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa Abu Sufyan bin al-Haris sayyidu fityani ahli al-janna Abu Sufyan dan Haris dan uwana dan babbana shine shugaba na samari matasa a cikin gidan aljanna muka ce alfityan su ne sabbin samari wanda a sarmayi ba irin wanda suka kai 45 ba a tsarin bature ba a sarmayi mai jinjini ɗan 18 sha kaza 20 da su ne waɗannan shine jagoransu a gidan aljanna insha Allah mun ga shiga gidan aljanna shine ogan namu a bayan shi zamu tsaya Allah tsada mu da alkhairi yace fa hajja yace Abu Sufyan yayi haji kuma mun sani ita haji alhajjul mabrulu laysa lahu jazaa'un illa aljanna ba wani sakayya da bawa za ya samu in ba gidan aljanna ba manzo Allah yace man hajja walam yarqus walam yafsuq raja'a ka yawmin waladatu ummuhu duk wanda yayi aikin haji bai yi ba ya shashin zance ba bai yi ba lagawo ba yace tabbas za ya dawo gida kamar kace ranar da ma'aiyyar shi ta aike shi alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna to ka tsaya ka ji abin da ya wakana ya gama aikin hajjin shi irin aski da ake yi na an gama aikin haji ai an ka gama yana ɗaya daga cikin rukunai kai saisaye ko kuma kai tal kai kolo yake cewa fa halaqahu al-hallaq ya zo ayi mai aski an gama aikin haji sai ma'aski sai ya mai aski wa fi ra'sihi su'ula akan shi da kai as-su'ula shine irin wannan din namun da yake hutawa wani zaka gani ya huto mai anan wani anan wani a cikin gangar jiki wani zai huto mai akai yace dai ana da aka mai aski shi wannan ma'aski bai sani ba fa qata'ahu sai ya cire shi shi kuma in za a cire shi sai an dauki mataki yace kurum wannan ma'aski sai ya cire mai wannan su'ulai wannan dan wannan naman da yake hutawa sai ya cire mai shi akan shi yace fa mata sai ya mutu yace wa ansu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raunahu shahidan suna ganin mutuwar shahada ne saboda irin wannan abin in ya kama ka mutuwar shahada ce kuma gashi nan ya gama aikin haji kuma gashi nan dama manzo Allah yace shine shugaban samari a gidan aljanna to ka gani ko wannan dai bata samu ba dai ka ce an ce maka shugaban samari ya za a kasance shugaban samari kun baka shiga gidan aljanna ba Allah ya datar da mu قال ابو اسحاق السبيعي yake cewa lamma hudira abu sufyan bin al-haris bin abd al-muttalib lokacin da rai yazo gangara na abu sufyan bin al-haris da abu al-muttalib qala abu sufyan yake cewa la tabku alayya ya ku dangi ya ku yan uwa kada ku muni kuka saboda ya san abin da zai tarda dama ubangiji ya bayyana innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الله سنيا منا رجسي وانا زعما وانا البشرية إكتشا يا جم دير وانا البشرية يا سمري ميزات تانادا إكتشا كدكم نكوكا إكتشا فإني لم أتطن أي لا فإني لم أتنطف بخطيئة من منذ أسلمت إكتشا وتندنك تندن مسلمتا bun cakuɗa ayyuka na nagari ba da ayyuka wanda ubangiji zaya gansa a matsayin zunubi ba tun lokacin da na musulunta wa yake da labarin haka in ba wa'incan ba minal mu'minina rijalun sarqu ma ahadullahi alai duk abinda suke suna taka tsantsan kada shaytani ya shiga gaban su ya sanya su saki hanya yace tun da ya musulunta a shekara ta nawa ya musulunta kamun ai fatahu makka shekara ta 8 horkon shekara ta 8 a wannan shekarar ya musulunta har zuwa shekara ta 20 yace wallahi bai yi ba wani aiki ba wanda yake ganin shi aiki ne na zalubi Allah ya kara kiyaye mu ya sanya wa'innan sahabbai wanda aka yi musu albashar da aljanna ya kasance makwabtace su a gobe kiyama Allah kara mana soyayyar su dalilin manzo Allah yana bayyana mana mutum zai tashi tare da wanda yake so a ranar tashin kiyama duk wanda yake son wa'innan sahabban bai adawa tare da su to tabbas ina da lamarin in dai soyayyar ta gaskiya ce wallahi ubangiji ba zai sanya ba ya ki tashi tare da su ba in a wani hali ya tashi zai kasance tare da su Allah ya kara mana soyayyar su ya datar da mu ya sanya abinda muke karantawa na daga labarin su da tarihin su da irin gudunmuwa da suka baiwa wannan addini ya kasance mana izina kuma ya kasance mu koyi da shi ya kasance abu ne wanda mu ma an mun ba da irin gudunmuwan mu ubangiji ya sakanta mana da irin abin da ya sakanta musu wai ba wai lalle ba sai kai irin nasan ba ko kirdada kai wallahi ubangiji ya san zuciyarka shi ubangiji yana leka abinda ka kudurce a zuciyar ka sai baka ladan abinda ka aiwatar wai ba wai tilas sai ka zo ba dama ubangiji yake cewa fattaqullaha mastata'tum gulgudo kashi tsoran Allah kai abinda aka umurce ka wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum duk abinda aka umurce ka ka zo da shi daidai gulgudo wannan bawa Allah lokacin da ya mutu Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yayi mai sallah abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomanmu ita ce makomansu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka yi wa zuri'an mu albarka yayi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka yayi wa sauran kwanukan mu albarka ya sanya mu mutumuna masu furta kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama ɗan uwa da amanna arziki da iyaye da suke kwance a gida da wanda suke gidan likita muna fatan Allah ya koro musu manzan sauki ya sanya abinda suke juyayi da shi ya kasance musu kafara Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك